بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الأربعاء 20 جوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبور إيرد أليه إدقوم شاترا wanda daidai da 8 ga watan Disamba 1998 al-Sheikh al-Muhaddis al-Allama al-Nihrir Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin al-Albani hafizahullah bai gushe ba yana karantar da mu a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da fa'idoji game da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda muka ji ainihin wato fa'ida ta uku wanda yake cewa mai karatu zai ga cewa a duk cikin lafuzan salatin annabi din nan babu inda aka ce Allahumma salli ala sayyidina. To wannan shi yasa malamai da suka zo daga karshe sai suka yi sabani, amma ka sani malaman farko babu sabani a tsakanin su cewa bai halatta ba, tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina babu wanda aka samu yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin, wato Allahumma salli ala sayyidina, ba a samu wannan ba. To malamai da suka zo daga baya sai suka yi sabani, mafi yawanci sun tafi akan cewa bai halatta a ƙara sayyidina din ba. Shine sai malam yace bari ya dauko al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani don ya amsa wannan mas'ala, kasancewa shi wannan babban malami ne na hadisi da fiqhu, kuma waɗanda suka fi kowa fadan sayyidina dinnan daga cikin mazhabobi sune Shafi'iyya. To bari aji abin da babban malamin su yace. Shine yace ya dauko daga wani babban almajirin shi mai suna Muhammad dan Muhammad dan Muhammad al-Gharabili ko al-Gharabili. Wannan malami ainihin yace an tambaye Ibn Hajar, aka ce ala gafarta malam, ina hukuncin ainihin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki ko a wajen sallah, ma'ana dangane da an shartanta a siffanta annabi da cewa sayyidina, mutum ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ko mutum ya ce Allahumma salli ala sayyidil khalqi ko sayyidi waladi Adam, saboda kasancewa annabi tabbas sayyidina din ne, shugabanmu ne, ko kuwa a takaitu akan dai Allahumma salli ala Muhammadin, kada a ce sayyidina tunda wannan bai zo a cikin hadisai ba. To muna cikin wannan ne sai lokaci ya kure mana, don haka sai malam ya ce fa ajaba radiyallahu anhu, sai al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya yarda da shi sai ya amsa da cewa na'am, ittiba'ul alfazil ma'surati arjah, eh a kashin gaskiya bin lafuzza waɗanda aka samu su daga annabi shine abin da yake daidai, wala yuqalu la'allahu taraka zalika tawadu'an minhu sallallahu alaihi wa sallama. Ibn Hajirin yace kuma ba za a ce ai annabi ya bar fadan sayyidina din bane saboda tawali'u, wato wasu ta iya yiwa su ce to ai abin da yasa shi annabi yace wa sayyidina, yace wa kanshi sayyidina saboda ta a ce ya girmama kanshi da kanshi, yace to kada a faɗi haka, kama lam yakun yaqulu inda zikrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda yake annabi ya faɗi kanshi bai wa kanshi salati, ai muna cikin magana ai ya ambaci sunan shi, ai bai wa kanshi salati, to karka ce to ai abin da yasa annabi ya kanshi salati saboda tawali'u ne, wa ummatuhu mandubatun ila an taqula zalika kullama zukira, al'umma annabi kuwa an neme su da cewa duk sa'an da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su yi mishi salati, li anna naqulu, Ibn Hajirin yace domin mu abin da muke cewa law kana zalika rajihan, da a ce fadan sayyidina Muhammadin shine abin da yafi karfi, la ja'a an sahabati thumma an tabi'ina, ga wannan yazo daga sahabbai su annan kuma daga tabi'ai, to yace mu kuwa walam nakisi shay'in min al-athari an ahadin min as-sahaba wala tabi'ina lahum qala zalika, yace bamu taba haduwa da wata magana daga cikin ta sahabbai ko ta tabi'ai wanda aka samu wani cikin su yace Allahumma salli ala sayyidina ba, tare da cewa ka san wane ne Ibn Hajirin tukuna. Ibn Hajirin babban malami ne na hadisi, asalin shi malami ne ƙwararre a tarihi da harshen Larabci, sai ya tafi aikin hajji sai ya je sha ruwan Zamzam, sai ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi ilimin hadisi, ilim na al-Imam az-Zahabi, domin a wancan lokacin babu mutumin da ake daga yatsa ana kwatance da shi a wajen ilimin hadisi irin al-Imam az-Zahabi. To dan haka Ibn Hajirin da ya sha ruwan Zamzam sai ya roki Allah ka bani ilimin hadisi irin na al-Imam az-Zahabi, Allah ya amshi wannan addu'a ta shi, saboda ya zo a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu, annabi ya ce ruwan zamzam duk manufar da ka sha da shi Allah zai biya maka wannan bukata, ka sha ruwan zamzam Allah ya baka kaza Allah ya baka kaza Allah madaukakin sarki insha Allah zai baka wannan abu to Ibn Hajarin ya waye gari ya zama babban malami na hadisi kana ga sai da yazo yayin sharhin sahihul bukhari a cikin mujalladi 13 duk da fihirasa ya zama mujalladi 14 shekara 27 yana yin wannan aikin kuma Sheikh Ahmad Shakir wani malami ne wanda yake a ƙasar Masar yau ya rasu kamar shekaru 40 da suka wuce yace tunda Ibn Hajarin ya rasu har yanzu ba a sake samun mutumin da ya amsa sunan Hafiz na hakika a yadda ake nema ba ya gama kaiwa matuƙa di yadda ake nema a cikin ilimin hadisi amma duk da haka yace duk karance-karancen mu ba mu ga inda wani sahabi yace Allahumma salli ala sayyidina ba ba mu ga inda wani tabi'i ya faɗi haka ba ma a kasarati ma warada anhum min zalika tare da yawan irin lafuzza da suka zo daga ainihin sahabbai game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn hajarin yace wa hadha al-imam ash-shafi'i a'la Allah darajatahu yace ai ga ma misali ga imam ash-shafi'i Allah ya daukaka darajar shi wa huwa min aktharin nasi ta'ziman lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imam ash-shafi'i na daga cikin mutane mafiya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال في خطبه كتابه افركن شنفدن littafin shi al-ummu kenan allazi huwa umdatu ahli madhhabihi wanda wannan littafi nashi al-ummu shine madogara ga ainihin mabiya madhhabin shi kamar yadda ka san anan malikiya madogara ga mabiya malikiya dangane da imam malik shine ainihin littafin al-muwatta da kuma littafin al-mudawwana to haka malaman shafi'iyya da suka zo bayan shafi'i su kuma babbar madogara su shine wannan littafi al-ummu na al-imam shafi'i to a farkon littafin da Imam Shafi'i ya zo yi wa annabi salati cewa ye Allahumma salli ala Muhammadin bai ce Allahumma salli ala sayyidina ba duk da girmama annabi da yake yi jama'a mun fahimta ila akhiri ma adahu ilayhi ijtihaduhu yayi dai ainihin addu'o'i har zuwa yadda kokarin shi ya kai wa huwa qawluhu ga abin da ya faɗa yace Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu zakiruna Allah kai dadin tsira ga Muhammad duk sa'an da masu zikiri suka ambace shi duk sa'an da wani mai ambato ya ambaci sunan annabi to Allah kai mishi salati wa kullama ghafala an zikrihi al-ghafiluna haka duk sa'an da wasu suka rafkana daga ambatan shi suka manta da sunan annabi to ya Allah kai kai mishi salati a wannan lokacin wa ka annahu istanbata zalika min al-hadith as-sahih Ibn Hajarin yace wannan irin salati da Imam Shafi'i yake kamar ya tsago shi ne daga wani hadisi sahihi allazi fihi wanda a cikin shi annabi yake addu'a yake cewa subhanallahi adada khalqihi sarki ya tabbata ga Allah gurgudan yawan halittar shi faqad sabata anhu sallallahu annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li ummil mu'minina dan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba faɗawa daya daga ainihin wato matan shi ko juwairiya juwairiya ce tare da cewa an samu riwaya da bata inganta ba ta ce safiya juwairiya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai tashi fita sallar asuba sai ganta tana zaune tana ta ainihin zikiri tana ta zikiri har ya je yayi sallar asuba ya dawo ya same ta yace har yanzu kina nan baki gushe ba kina zikirin nan tace muna nan muna gwagwarmaya muna neman mu samu shiga wurin Allah matan annabi kenan nema ake a samu shiga a wurin Allah yanzu in keje aka ce kin zama first lady ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kanki ma rabon aljanna zaki rinka yi to amma ita gashi zama ce tana zikiri tana neman ta samu yarda a wurin Allah sai manzon Allah yace na faɗi addu'a zangarniya daya kafa daya in aka gwada tawa da taki sai tawa ta janya taki wajen awa uku kina yi amma tawa sili daya ta janya taki sai tace ya manzon Allah me yake ce shine sai annabi ya mata wannan addu'a subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi sarki da godiya sun tabbata ga Allah gurgudan yawan halittar shi gurgudan yawan kalmomin shi har dai zuwa karshe shine wannan ainihin zikiri da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mata shine Ibn Hajarin yace kamar ma daga nan ne Imam Shafi'i ya tsago irin wancan nau'in salati da yake wara'aha qad aktharat at-tasbiha wa aqalathu annabi ya ganta ta tsawaita ta yawaita yin tasbihi kuma ta dade tana yi sai yace laqad qultu ba'daki kalimatin haqiqa bayan da na fita na barki dinnan na fadi wasu ƴan kalmomi lawuzinat bima qulti lawazanat hunna da za a gwada nawa da naki da nawa sun janya naki fa zakara zalika sai annabi ya ga mata waccan addu'a وكان صلى الله عليه واله وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم يا كسانشي اوجن الدعاء ينا شاور يا فارا الدعاء يا الدعاء ده كلمومي كنانا اما سي تترو ابوبوا ماسي يوا ينزو كدوبا اتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه تاريكي ده غوديا سن تبتا ga Allah baka ce kafa dubu ba baka ce kafa miliyan ba sai kace yawan gurgudan yawan halittar Allah kuma kace gurgudan yawan kalmomin Allah kalmomin Allah aka ce da duk tekun duniya za ta zama tawada da duk bishiyoyin duniya za su zama alƙalima a ce za a rubuta kalmomin Allah to waɗannan kalmomi ba za a gama rubuce su ba duk tawada za ta kare alƙalimin su karere to sai kace kane wa Allah tasbihi gurgudan yawan kalmomin nan kaga ba wanda ya san iyakar su kenan kace kana yi gurgudan yawan halitta Allah Allah kuma yace wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa taran dangin halittar Allah ba wanda ya san yawan halittar Allah sai shi to wannan ainihin abin da malam yake son yace yanzu ga al-Imam Shafi'i a farkon littafin shi zai yi wa annabi salati amma fa bai ce Allahumma salli ala sayyidina ba duk irin girmamawa ku da yake wa annabi to abin da yake maka ishara kai kanka duk girmamawar da kake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ma an ka zo salatin annabi kakka sake kace Allahumma salli ala sayyidina ka tsaya a inda aka tsaya da kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko al-Sheikh al-Allamah al-Albani yace wa qad aqada al-qadi iyadu baban fi sifati salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi kitab ash-shifa ay al-qadi iyad mai littafin ash-shifa ya kulla babi game da siffayi wa annabi salati a cikin littafin shi mai suna ash-shifa sunan littafin kenan ash-shifa'u bi ta'rif huquqil mustafa waraka game da sanin darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tare da cewa a cikin wannan littafi na ash-shifa akwai alkhairai da yawa amma ka sani da cewa akwai kuma hadisai da zantutuka waɗanda suke gaskiya wasu ba su inganta ba wasu ba su tabbata ba don haka lallai ne sai ainihin ka samu malami wanda zai iya tace maka in har zaka karanta shi in ba haka ba akwai abubuwa waɗanda suke kamar yadda zaka zo ka ji wasu abubuwan suna buƙatar lallai a yi gyara a kansu kuma suna cikin ashifa shi yasa kamata ya ce a samu ƙwararren malami wanda ya san hadisi ya san fiqhu zai karantar da kai ashifa don ya iya tace maka irin zantutuka da hadisai da kalmomin da ke ciki don kar ka faɗa abin da yake kuma kuskure ina fatan mun gane to yace Imam Al-Qadi Iyad ya kulla babi a cikin littafin shi game da siffar salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa naqala fiha atharan marfu'a an jama'atin min as-sahaba wat tabi'ina laysa fi shay'in minha an wahidin min as-sahabati wa ghayrihim an ahadin min as-sahabati wa ghayrihim lafzu sayyidina a cikin wannan ainihin littafi na ashifa Al-Qadi Iyad ya kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga jama'a da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai amma duk baki ɗaya babu inda aka samu daga wani sahabi ko wani wanda ba sahabi ba ya kawo lafazin sayyidina a wajen salatin min ha daga cikin hadisan da Al-Qadi Iyad ya kawo akwai hadithu aliyin hadithin aliyu annahu kana yu'allimuhum kayfiyata salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina ali ya kasance yana karantar da jama'ar shi yadda za a yi wa annabi salati fa yaqulu sai ce Allahumma dahil madhuwati wa baril masmukati ij'al sawabika salawatika wa nawami barakatika wa zawaida tahiyyatika ala Muhammadin abdika wa rasulika al-fatih lima ughliqa sayyidina ali ya kasance yana karantar da mutane wannan lafazi na salati ma'anar shi shine Allahumma dahil madhuwati ya Allah wanda ke shimfida shimfidaddin halittu a ƙasa wal ard ba'da zalika dahaha kasa kuma bayan daga Allah ya gama halittar sama dahaha sai shimfida ta to dahil madhuwat ya Allah kai ne wanda kake dahil madhuwat haka ya kamata kalmar ta zama domin akwai munada akwai ainihin harafin nida mahzufi a wurin dahil madhuwat ya Allah kai ne mai shimfida shimfidaddin abubuwa a ƙasa wabariyal masmukati Allah madaukakin sarki kai ne mai lilliba abubuwan da suke a sama mun fahimta ayar da ke kafin wannan wanda na kawo yanzu ita kuma shahida ce akan wannan wassamaa rafa'a samkaha fasawaha rafa'a samkaha to bariyal masmukati Allah kai ne ka halicci saman da suka lilliba sama halittun da suka lilliba sama
ij'al sawabika salawatika, salatocinka masu daraja masu fifiko ka sanya su, wa nawami barakatika da kuma albarkarka mai dadi da kari, wa zawaida tahiyyatika da gaisuwarka wadda take mai karin albarka, duk baki daya ka sanya su ala Muhammadin, ga Muhammad abdika wa rasulika bawanka kuma wanda yake manzanka, al-fatihi lima ughliqa wanda ya bude abinda aka rufe. To wannan kalma ta cewa wanda ya bude abinda aka rufe, malamai sun yi sabani menene hakikanin fassarar ta. Wasu sun ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bude ainihin garin Makka bayan da aka rufe. Wasu kuma sun ce ya bude zukatan waɗanda ainihin suke rufe da kafirci, ya ainihin saka imani a ciki. To duk waɗannan ɗayan biyun nan ka sani da cewa lallai labudda sai da izinin Allah. Dan haka za ka zo ka ji Ash-Shaykhul Allamatul Albani zai yi magana game da wannan ainihin salati. Zai ce ko da yake isnadin zuwa ga Aliyu babu laifi, yace sai dai kuma akwai wasu kalmomi masu matsala a ciki, su ne wannan kalma al-fatihu lima ughliqa. Ash-Shaykh Jamil Zainu da manyan malamai suka ce bai halatta alal itlaq a danganta al-fatihu lima ughliqa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, ko da kuwa da wacce irin ma'ana ake nufi, saboda cewa shi mai bude abin da aka rufe ne, to lallai a kayyade da cewa da izinin Allah. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan ainihin hadisi mauqufi ne ga Sayyidina Ali, ma'ana Sayyidina Ali ne yake karantar da su cewa ga yadda za a yi salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, ba kuma wai ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samu ba. Dan haka, saboda waɗannan matsalolin guda biyu, na farko dai dangane da ingancin isnadin akwai matsala, zaka zo ka ji mallan zai magana akai. Na biyu kuma dangane da irin wannan kalma da ke ciki, shi yasa kaga Ash-Shaykhul Allamatul Albani bai kawo ta cikin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, domin me an samu matsala game da isnadin bai tabbata ba yadda ya kamata. Sannan kuma kalmomin ciki ga su akwai gara'ib, akwai abubuwa waɗanda suke baki ne game da kunne na ainihin wato lafiyayyen kunne na addinin musulunci. To dan haka sai kaga ya kawo ya danganta ga Aliyu, dan kadai ya maka hujja a wuri daya, yace ai ga Aliyu ma da yake koyar da salatin Annabi bai ce ij'al sawabika salawatika wa nawami barakatika wa zawaida tahiyyatika, bai ce ala sayyidina ba, sai yace ala Muhammadin. Ash-Shahid kenan da Albani ke zai ka maka. Jama'a mun fahimci wannan. To kuma wannan ai ba salatul fati bane, domin abin da yasa wasu na cewa ai akwai salatul fati a cikin littafin ash-shifa, in kai magana sai su ce ai ga wannan kalma. To ma'ana ku kanku ba ku san salatul fati ba kenan, ma'ana ku kanku ban kaura ma kuke kenan, tun da gashi wannan duk gaba ɗayan kalmomin babu wadda ke cikin salatul fati sai wannan al-fatihu lima ughliqa. To samun al-fatihu lima ughliqa shikenan yasa ta zama salatul fati, ma'ana ku kanku ba ku haddace, kun zama addinin kiristanci kenan, dan addinin kiristanci in ka rikita bible yanzu sai su karba. To ma'ana yanzu wannan ce salatul fati da kuke yi, to ma'ana ba ku san salatul fati yadda kuke yin ta ba ke. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Wa an aliyin annahu kana yaqulu, Sayyidina Ali kuma dai ya kasance yana cewa salawatullahil barrir rahimi wa mala'ikatil muqarrabina wan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'is salihina wa ma subbiha laka min shay'in ya rabbal alamin ala Muhammad ibn Abdullah khataman khatamin nabiyina wa imamil muttaqina. Al-hadith, Sayyidina Ali kan yi wannan nau'in na salati, yace salawatullahil barrir rahimi, iran Allah wanda yake mai kyautatawa kuma mai rahama, albarru Allah mai kyautatawa, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa albarru rahim, dan aljanna in al'amari ya daidai musu a aljanna, ni'ima ta kai ni'ima, an zauna ana annashu wa ana hira, sai su ce inna kunna min qablu nad'uhu, tun kafin wannan lokacin tun a duniya mun kasance muna bautawa Allah, ga Allah ya yi mana sakamako da aljanna, innahu huwa albarru, Allah shine albarru mai kyautatawa, arrahim kuma Allah mai rahama ne, da ya saka mu aljanna ya yi mana rahama kuma ya kyautata mana da ni'imar da ke cikin aljanna. Duk ni'ima in kake ciki, in aka ce zuwa lokaci kaza za ta kare, sai ka ji hankalinka ya tashi, gidanka ba air condition, ba fanka, sai ka shiga wani ofishi ko wani gida mai air condition mai fanka, hankalinka ya kwanta tsaf, sai ka tuna cewa to amma ai nan da jibi za ka bar gidan, hankalinka zai tashi ko ba zai tashi ba? Zai tashi. To kaga akwai rahama a ciki amma babu ihsani. To amma aljanna in ka shiga ciki, ni'imar te ni'ima, za ka fara tunanin ko za ka fita, sai a ce ɗan aljanna babu mutuwa dawwama har abada abidina illa ma sha Allah. To kaga akwai kwanciyar hankali, shi yasa akwai shagali a aljanna. Allah yace inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna, ɗan aljanna a yau wane mutum akwai sha'ani. In kana son shagali da sauransu ka bi Allah, in an je aljanna akwai shagali amma irin wanda bai saba ma Allah ba, domin la tasma'u fiha lagiya. To shine sayyidina Ali yake yin wannan nau'in salati, ya ci gaba da cewa wal mala'ikatil muqarrabina, wato aminci addu'ar mala'iku na kusa da Allah, wan nabiyina da annabawa, was siddiqina da siddiqai irin su Abubakar da irin su Maryam da irin su Aisha, wa shuhada'i da manyan masu shahada kamar irin su sayyidina Hamza, as-salihina bayin Allah nagari, wa ma subbiha laka min shay'in, da duk wani tasbihi da aka yi maka ya rabbal alamin, ya Allah ubangijin talikai, duk baki ɗaya ya tabbata ala Muhammad ibn Abdullahi, ya tabbata ga Muhammad dan Abdullahi, khatamin a khatamin nabiyina, wanda yake cikamakin annabawa, wa imamul muttaqina, kuma wanda yake shugaba na masu tsoron Allah. Mahallin shahid a ciki gashi sayyidina Ali ya ce ala Muhammadin, bai ce ala sayyidina ba. الحديث يتيك كرم تحديث هزوى قرشان شي. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول عبد الله بن مسعود يكسن شينا تيوى اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة. عبد الله بن مسعود يكسن شي يا الله كسن يعينهن دئن إيرانك دا البركتنك دا رأمرك دا محمد bawanka kuma manzanka shugaban alkhairi kuma manzan rahama. Mahallin shahid gashi Ibn Mas'udin yana cewa ala Muhammadin, baya cewa ala sayyidina Muhammadin. Wa anil Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri shi kuma ɗaya ne daga cikin tabi'ai wanda yake manya-manyan bayan Allah na gargari. Annahu kana yaqulu, al-Imam al-Hasan al-Basri ya kasance yana cewa man arada an yashriba bil ka'as al-arwa min hawd al-Mustafa, wanda bi yake son ya sha ainihin ruwa daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kofi wanda yake na koshi, ma'ana kofin da in ka kandama ka sha kai da kishi har abada, fal yaqul, to duk wanda yake son ya sha wannan ruwan tafki da irin wannan kofi, yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa ashiyaihi wa muhibbihi. Mun fahimci wannan, ita ce wannan addu'ar da shi kuma Al-Hasan al-Basri ya faɗa. Fassarar ta shine Allahumma salli ala Muhammadin, Allah kai dadin tsira ga Muhammad. Mahallin shahid kenan, kun ga bai ce ala sayyidina Muhammadin ba. Wa ala alihi, da mutan gidan shi, wa ashabihi, da sahabban shi, wa azwajihi, da matayen shi, wa auladihi, da ƴaƴayen shi, wa zurriyatihi, da dukkan zurriyar shi baki daya, wa ahli baitihi, da duk mutan gidan shi baki daya, wa asharihi, da surukan shi baki daya. Akwai bambanci wajen surukuntaka a larabci. Idan aka ce sihiru, to yana nufin surukinka wanda ka bashi da, ba sihiru na sihiri na sinin ba, da sadin sihiru, surukinka wanda ka bashi ya, surukinka kuma da ka auri yashi shine ainihin hamu. Sai ka ce haza hami, wane surikina ne. Mun fahimci wannan. To asharihi, waɗanda annabi ya auren musu da ƴaƴaye, irin su sayyidina Usman, irin su sayyidina Ali, to kai daɗin tsira gare su. Wa ansarihi, da mataimakan shi, irin su sayyidina Abubakar, da makamantan shi daga cikin mutanen al-muhajiruna da ansar. Wa ashiyaihi, da tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa muhibbihi, da duk masu kaunan manzon Allah, Allah kai dadin tsira gare su. Al-Sheikh al-Allamatu al-Albani sai yace fa hadha ma usiruhu min ash-shifa, yace wannan shine ainihin wato abinda na zabo maka daga cikin littafin ash-shifa, mimma yata'allaqu bi hay'ati salati alaihi an sahaba wa man ba'dahum, daga cikin abinda aka samu wurin sahabbai da waɗanda suka zo bayan su game da yanayin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa zakara fihi ghayra zalika, al-qadi iyad ma ya faɗi wasu lafuzan daban banda waɗannan. To duk waɗannan abinda yasa Al-Sheikh al-Allamatu al-Albani bai kawo su a cikin tsarin littafin shi wajen lissafin salati ba, dan karka rude ka ce to gashi waɗannan sahabbai ne da tabi'ai sun ce, dan ba su danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Kaga Al-Sheikh al-Albani ya dauki wani tsari kenan. Waɗancan sahabbai na farko irin su Abu Sa'id al-Khudri, da Ka'ab dan Ujra da irin su Abu Huraira da suka ruwaito salatan annabi tunda sun ruwaito ne ga yadda annabi yace ayi su kuma waɗannan ya zama ga yadda su kuma suka tsara nasu sai al-Sheikh al-Allamah al-Albani sai yace to bari mu dauki waɗanda suka kawo nasu suka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba yayi hujja da su bane akan yana cewa wai kai irin su ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka hada kana yin na annabi kuma kana nasu a'a ya kawo ne kadai dan yayi maka hujja akan cewa duk gashi sahabban nan da tabi'an nan da suka tsara nasu lafuzan salatin ba wanda yake sayyidina abin da yake son yayi maka hujja kenan abu na farko kenan abu na biyu kuma kowanne ma inda za a danganta zuwa ga sahabban lallai yanke to ai sai an nemi isnadi shi al-qadi iyad ya rayu cikin karni ne na 5 zuwa na 6 kaga tsakanin al-qadi iyad mai littafin ashifa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai kwatankwacin shekaru 500 to idan yazo yace ga wani magana daga annabi ko ga wata magana daga wani sahabi to za a neme shi da isnadi ina isnadin isnadin kuma an kawo shi shin ya inganta to amma dinnan ya kawo ne lil mushahada faqad dan yin sheda akan cewa sahabbai har a irin nasu lafuzan ba sa cewa sayyidina Muhammadin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko na'am al-Sheikh al-Albani yace warada fi hadith ibn Mas'ud annahu kana yaqulu fi salatihi 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama ko da yake akwai wani hadisi da ibn Mas'ud ya ruwaito cewa shi ibn Mas'ud ya kasance idan zai yi salatin shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama nashi na kanshi kenan kamar yadda waɗancan sahabban ba wai na riwaya daga annabi ba mun yi nashi a can baya ko amma nashi in zai yi yakan ce Allahumma ja'al fada'ila salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalina Allah ka sanya dadin tsira falalolin dadin tsiranka da falalolin rahmarka da albarkatanka ga shugaban manzanni to wannan kalma ta shugaban manzanni ta iya yiwa ka ce ai hujja ce akan haka ko sai al-Sheikh al-Albani yace al-hadith ka karanta hadisin har zuwa karshen shi akhrajahu ibn majah ya fitar da wannan hadisi walakinna isnadahu da'ifun sai dai kuma isnadin shi mai rauni ne to kaga babu hujja a cikin shi kenan wa hadithu ali al-mushar ilayhi hadisin ali kuma wanda aka nuni a gare shi awwalan tun farko din nan wanda yake da kalma al-fatihu lima ughriqa din nan ko sai al-Sheikh al-Albani yace akhrajahu at-Tabarani al-Imam at-Tabarani ya fitar da shi bi isnadin da isnadi wanda yake laisa bihi ba'as wanda yake mai dama babu laifi kaga akwai matsala da yake amma duk da haka sai al-Sheikh al-Allamah al-Albani sai yace wa fihi alfazun ghariba amma a cikin wannan salati na aliyu to akwai wasu lafuzza waɗanda suke ainihin wato baki ne ina ma'ana haka ghariba anan yana nufin kalmomi ne waɗanda suke ba daidai ba ruwituha mashruhatan fi kitabi fadlin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace na dauko su tare da sharhin su a cikin littafin dake da suna falalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama li abul hasan ibn al faris na al imam abul hasan ibn al faris yace wa qad dakara ash-shafi'iyya to wannan mas'ala ta kare don haka wannan karka taba tunanin cewa ko ka kawo dalili ko shubha akan cewa to ai albani ma kawo salatul fati a cikin littafin shi safatul sala albani ya fi ka fada da dariqat tijaniya mun fahimci wannan in mun ce albani muna nufin al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad ibn Nuh Nasiruddin al-Albani mai littafi muke magana ya fi ka kyamar dariqa ta ainihin tijaniya domin Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim babban malamin hadisi na jami'ar Bayero dake Kano na ɗaya daga cikin ɗaliban farko na al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani wani lokaci muna hira yake cewa al-Sheikh al-Muhaddith al-Albani mutum ne wanda yake rab'atun min ar-rijali mai bargabargan jiki amma saboda irin yadda ɗan bid'a suka fitine shi daga cikin ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da mu'tazila da khawarija da ibadiyya da sauran fannoni na ɗan bid'a yace wallahi ya rami yace dududu da wahala an ga ganshi kace ya wuce girman jikinka yake kwatance da ni yace saboda me kullun yana cikin yau an buga da waɗannan gobe ayi da waɗannan amma duk da haka da yake Allah ya sa an ce wai tsohon zabo yafi karfin ai mishi wa yau da tsakuwa duk da haka duk hayaniyar da zasu yi da ɗan ɗariƙa ne da ɗan shi'a ne yace a wajen kofa ne yana shiga ɗakin shi sai kuma ya ci gaba da yi wa sunna aiki ba zai sake su frustrating nashi su tunzura shi ya koma yana taraddi akan su ba a'a a waje sai ai daha yanayin da za in aka dawo daka kuma sai ayo manzo Allah aiki abinda ba ku son sai an yi ala ragami amfiku su sunnas ce suke son su shagaltar da shi kullun ya taraddi akan yan dariqa dan ya daina rubuta sunnar to shi kuma sai ya dabara a waje dai ai ta muqabala ai ta bugawa in ya dawo ya shiga kuma dakin shi sai ya ci gaba da yawo sunna aiki ya manta da su kaga an ci riba biyu kenan an jefi tsuntsu biyu da dutse daya can an jefi tsuntsun yan dariqa dan kuma an jeho tsuntsu na sunna ahlus sunna ainihin su abin nan jama'a mun fahimci wannan su dauka su yayi su ci su kuma wancan nasu ya zama mushi Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da mu to saboda haka salatul fatiha daidai bace jama'a kamar yadda muka farfada a kwanaki kuma duk malamai sun yi bayani wannan salatul fatiha to ƙarya ce aka samu wani makaryaci a ƙasar Masar sunan shi wai ainihin wato Qutbul Bakari As-Siddiqi yace wai shi jikan sayyidina Abubakar ne shine ma'anan nasaba da yake danganta As-Siddiqi yace wahayinta aka yi mishi a wata takarda tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shekara 1100 ne amma yace wahayinta aka yi mishi to dama duk sanda wani ya bude kofar ƙarya idan shi Qutbul Bakari ƙaryar da yake ne yace wahayinta aka yi mishi shi kuma Tijani da yazo yace da can farko yana yin saifi ta kogin Allah ne wata addu'a ce da suke yi yana yin saifi yana yin saifi duk wannan karatu yana nan cikin jawahirul ma'ani wallahu alama aqulu shahidin kuma aje a duba jawahirul ma'ani man eh shine yace sai ya sadu da salatul fati to da ya sadu da salatul fati shine sai yace sai annabi ya bashi falalatta ya qabatan lama naman yace ido da ido ba a mafarki ba dan Allah jama'a wata ƙarya ta wuce wannan wa man azlamu mimman iftara ala llahi alkadiba yace ido da ido ba a mafarki ba kul fa'atu bit tawrati fatluha abu da jawahirul ma'ani a karanta mana sai yasa waɗannan iyaye namu da ko gani da aka wayi gari a garin su jahilai ne sai aka kudundune musu abin dan menene misali ba a budewa a karanta musu jawahirul ma'ani tun daga farko har ƙarshe yadda mu musulmi ake karanta tafsiri ake karanta hadisi ake karanta fiqh su kuma masu addinin dariqa aka mata a bude jawahirul ma'ani daga farko har ƙarshe ana karanta musu dan an san tawaye zaka yi kana ji zaka ce kai shehu ban yadda ba haka kristoci kun ga kristoci ba a yi musu karatu daga farko har ƙarshe in aka je sai a ce a rufe ido a yi addu'a kafin su bude fasto ya bude wanda yake so sai bude kawai inda za a dan gaya musu sai a yi tafi shi kenan sai a ce 'yan matan zumunta su zo a yi kiɗa a yi rawa shi kenan sai su dawo kowa runguma da Bible wai an dawo daga mai an dawo daga service cutarsa ake to su ma haka waɗannan shi yasa da za ka samu wani don haka ku 'yan ɗariƙa ku rinƙa natsuwa natsuwa za ku yi a nuna muku abin yadda yake wallahi su sun cuce ku ne sunna son su karbi kudin ku ne kawai su maida ku da ƴaƴayen ku ku zame musu saniyar tasa in ba haka ba dan menene su bayyana muku gaskiya mana ma'ana sai a dauko wani abu a wajen musulunci sai a kawo shi cikin addinin musulunci mu muna sukan wannan dariqan ne ba ma sukan zikiri mun fi ku kaunar zikiri mun fi ku son zikiri mun fi ku yin zikiri mu namu zikirin ma saboda yadda muke son shi da mutunci muka ce ba mu karba daga hannun kowa daga hannun Allah ko hannun annabi za mu karba duk wani shehi in ya kana shi sai mu ce a'a ba za mu dauka ba wannan naka bai da karfi na Allah da na annabi suke da karfi to kuma dan menene shi shehu ba zai ba ku na Allah ko na annabi ba duk salatun nan na annabi a raba ka da su sai a baka salatul fati saboda Allah a ce kuma wai zangarniya kwaya ɗaya ta salatul fati ta fi sauke alqur'ani su 6000 wannan magana akwai jafa'i a cikinta to wai zai zo su nemo ƙarya cewa babu wannan a jawahirul ma'ani ko kuma su ce yahudawa ne suka saka to in yahudawa ne suka saka ba kuna da malamai ba ku yi ta haƙiƙin littafin ku cire abin da yahudawa suka saka ku ba abin da yake daidai mana ni kuma na lazimce maka babu wani babi a cikin jawahirul ma'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi sai ka samu wata kalma wadda yake ko wata magana wadda yake wallahi in kai imani da ita zaka zama kafiri to din yahuda ne suka bi suka zuba kenan to ya kamata littafin ai condemning din shi kenan jama'a in ya zama littafin ihya'u ulumiddin na al-imam al-ghazali malaman andalus yau kamar shekara 800 da suka wuce suka bada fatawar cewa a kona shi saboda akwai bid'o'i a ciki ba yake magana jawahirul ma'ani kuma ihya'u ulumiddin na al-imam al-ghazali domin ghazali ya rubuta shi a lokacin da yake falsafa ta danna kanshi da ya dawo ƙarshen rayuwar shi ya gane batayen rubuta da yawa a ciki yazo yace to jama'a wannan abu mun riga mun bata rayuwar mu akai mun yi rubuce-rubuce akai yanzu Allah ya shiryar da mu zuwa ga sunna barnar da muka yi ba za ta iya gyaruwa ba yace sai dai ku shaida cewa ni ma na barranta daga wannan abu. Sai yayi littafai guda biyu, al-munqidh min ad-dalal, juz'i karami haka, yana kokarin bayyana maka iya abubuwan da zai iya bayyana maka dan ka kufuta daga batan da su suka fada. Na biyu kuma iljamul awami an ilmil kalami, jallin zamun jahilai daga wannan ilimi na kalam. Duk waɗannan ilmomi na falsafa da mantiki da sauransu su suka kai su ga halaka. Duk wanda ya bar alqur'ani da sunna ya koma wani hayaniya da shirme, duk shine zaka samu ya fada irin wannan. To wannan ihya'u ulumuddin, alherin da ke cikin shi billahi allazi la ilaha illa huwa, ya ninka alherin da ke cikin jawahirul ma'ani, amma akwai so 99 bisa 100 a ce shi jawahirul ma'ani ya rike 1 bisa 100, amma malaman Andalus suka hadu akan cewa a kona shi. Kaje ka karanta tarihin al-Imam al-Ghazali a cikin Siyaru Alamin Nubala, daga cikin malaman da suka bayar da fatawa akan a kona shi hadda wannan al-Qadi ibn littafin ash-Shifa. Aka taru manyan malaman garin a lokacin baki daya Andalus, garin da aka yi risala, aka yi bikin kona ihya'u saboda akwai bid'a a ciki dangane da aqida. To balle wannan jawahirul ma'ani, ba duk bid'ar da ka sani akwai ta a cikin wata aqida ta bid'a, to akwai a jawahirul ma'ani. To su karanta muku Qur'ani da hadisi mana, a daina rikici. Ma'ana wannan rikici, mu ana neman mu da rikici ne jama'a. Ana zuwa a kawo wasu abubuwa ne daga kasar wajen musulunci a ce kuma lallai wai kowa ya yarda da su a musulunci. Ina misalin haka, mace ce sai ka aure ta, kana aurenta kwana 7 sai ainihin ta haifi ɗa, sai ta ce lallai juyin duniya wannan ɗana ka ne. Dan me? Dan a gidanka aka haife shi. Kwananta 7 rak a gidanka fa. Wata fatawar fiqhin duniya ta halatta maka wannan ɗa? Babu. To ai ta jayayya, kuma a ce manyan alƙalai duk su goyi bayanta cewa lallai ɗan nan naka ne, kai zaka karɓa? To kwatankwacin abin da ya faru kenan. Manyan alƙalan nan ka gwada su da cewa su ne waɗannan manyan shehunnai na ɗariƙa. Wannan kuma ɗa da ta kawo maka shi ɗan shege shi ne kamar ainihin shi ne matsayin wannan ɗariƙa kenan. Asalin gidan kuma ka ɗauka shi ne musulunci. To abin da ya faru kenan, kai zaka karɓi wannan ɗa? To haka babu yadda za a yarda da wannan ɗariƙa a cikin addinin musulunci. Ba wai wata ƙungiya ce kaɗai take faɗa da ainihin wannan ɗariƙa ba, addinin musulunci ne ɗungurungum yake faɗa da wannan ɗariƙa. Shi yasa ya ku shehunnai da malamai da ku iyaye da kakanni, billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan ɗariƙa ba addinin ni bace. Wajibi ne ku tuba ku bari. Ko kuma shehunnai, in kuna son girman ku ya tabbata, lallai dole sai kun karantar da mutane alqur'ani da sunna a madadin waccan ɗariƙa da kuka yi ta ɗura musu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Kuma ku dubi wannan irin zalunci ke ciki, su ta ɗiban ɗariƙa suna ba ƴaƴan jama'a, su kuma suna ba ƴaƴansu qur'ani da hadisi da fiqhu. Ƴaƴansu ne makaranta, sun iya jan baki, sun iya tafsiri, sun iya hadisi, sun iya karatun ash-Shifa. Ko kuma ƴaƴanku ne masu wazifa, ƴaƴanku ne masu rawan mandiri, wannan irin cuta kenan. Ƴaƴansu sun iya boko, sun iya arabiya, ko kuma ƴaƴanku an hana musu boko, an hana musu arabiya, sai dai an nuna musu falalar yin zikiri, falalar kada mandiri. Wallahi akwai zalunci a cikin wannan. Amma sai ka tsaya kai nazari, sannan zaka iya fahimta. In baka yi nazari ba, ba zaka fahimci abin ba. Dan haka kullun sai su karkatar da hankalinka da cewa wai mu muna zagin waliyai, babu waɗanda suka yi imani da waliyai irin mu ahlus sunna. Shi yasa yana cikin aqida, aqidatu sahawiyya, cewa wa nu'minu bi karamatil awliya'i, mun yadda da karama waliyai. Abinda bamu yadda da shi ba shine bamu yadda da ƙarya ba, bamu yadda da rufa'ida ba, bamu yadda da damfara ba, bamu yadda da tsafi ba. Amma gaskiya da gaskiya in ta bayyana, karama ta bayyana da dama cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka dauki littafin Ibn Taymiyyah, yana da littafi Al-Furqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaytan. To kuma sai a ce salafiyya ahlus sunna ba sa kauna waliyai? Muna kauna waliyai, ɗan damfara ne bamu yadda da su ba. Jama'a mun fahimci wannan. Ku karanta littafin ainihin binnan Sheikh Sangali, Hayatuhu wa Ara'uhu, wanda Malam Muhammad Mai Gari, wani babban malami a Jami'ar Bayero, Allah gafarta mishi, ya rubuta. Wannan littafi ya kawo tarihin Tijjani da tarihin ɗariƙar Tijjaniya. Ku je ku ga wai shi Tijjani nan da ake ɗaga muku shi ake cewa waliyi, wai shi menene shi tukuna? Bugun kuɗi yake na jabu fa, gwamnatin ƙasar su ta kore shi, bugun kuɗi na jabu. Ku je ku karanta wannan littafi, bugun kuɗi fake. So wannan kenan, damfara kenan. To abin da yake kenan, amma ku sai aka ƙudunduro muku shi aka zo aka ce wali ne. Ku je ku karanta wannan littafin, a nan Kano aka yi shi a cikin jami'ar Bayero. Lecturer ne guda ya yi shi a Faculty of Islamic Studies. Shi yasa ba addinin yi bane, mu ba mu ce sai kun shiga wata kungiya ba, ku bar dariƙar, ku bar kafirci, ku bar maguzanci, duk inda kuke ku rike Al-Qur'ani da Sunna, kuma ku yadda da al'ummar musulunci da suke aiki da Sunna cewa su bayan Allah ne na gari. Amma wallahi ku daina abin da Yahudawa suke, ku boye ainihin wato ku cudanya gaskiya da ƙarya don ku samu damar boye gaskiya, a halin kun san haka ba daidai bane. Allah ya shiryar da mu. Al-Sheikh al-Allama al-Albani yace wa qad dakara ash-Shafi'iyyatu, mazhabin Shafi'iyya suka ce anna rajulan law halafa la yusalliyanna ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama afdala as-salati. Shafi'iyya suka ce da mutum zai rantse da Allah cewa shi ko sai yayi salati ga annabi wanda yafi kowanne falala, wa tariqul birri an yusalliya ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, to hanyar da zai yi ya cika wannan ainihin rantsuwa ta shi shine yayi salati ga annabi ya ce Allahumma salli ala Muhammadin. Ka gani mahallin shahid ba su ce a ce Allahumma salli ala sayyidina ba, Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu dhakiruna wasaha an dhikrihi alghafiluna, ma'ana Allah kai dadin tsira ga Muhammad duk sanda masu ambato suka ambace shi da duk sanda marabkana suka rabkana suka manta daga ainihin ambatan shi. Kaga ash-shahid sai suka ce a ce Allahumma salli ala Muhammadin ba sai a ce sayyidina ba. Wa qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi wanda yake babban malami ne a Shafi'iyya shi ma yace والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحديث. نووي وشافعي جارا يتي إن دي ذا أتي صلاة دي فكو ونفللاني وان دي ينكي ذا أتي إن كيش شيني كاكو كتا دقران ودا كي تسيكي. جو الإمام النووي يتي حنير دي تفداتي وأباد أنسى أكلتا dangane da kariyar rantsuwar da mutum zai yi in yace wallahi sai yayi salatin da yafi kowanne, to shine yayi salatin da yazo daga harshen annabi don yafi kowanne. Yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima, sai yace alhadith, ka karanta hadisin har zuwa ƙarshe, mun karanto a baya. Jama'a mun fahimci wannan. Wa qad taqabahu jama'atun min almutaakhirina, sai aka samu wasu malamai waɗanda suka zo daga baya sai suka ci gyaran Nawawi suka bi annahu laysa fil kayfiyatayn al mabkuratayn ma yadullu ala thubut al afdaliyya, suka ce saboda cikin waɗannan lafuzza guda biyu da lafazin da su Shafi'iyya suka kawo suka ce shi ya kamata a yi, da lafazin da shi kuma al imam an-Nawawi ya kawo yace shi kuma shi yake ganin ya kamata a yi, suka ce ai duk daga ciki babu wani dalili da ke cewa ko ke nuna cewa wannan shi yafi falala. Fihi ma min haythun naqalta, wajen yadda aka dauko su daga annabi ba a ce wannan shi yafi falala ba. Wa amma min haythul ma'ana, amma ta wajen ma'ana fal afdaliyya zahiratun fil awwal, in wajen ma'ana ne to falalat ta fi bayyana a na farko, tunda an ce Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakarahu dhakiruna wa saha an dhikrihi alghafiluna, kaga wannan yafi kambamowa da yawa in wajen ma'ana ne to. Amma wajen kuma nuna na khalifa daga inda aka ciro, kasancewa an ciro wannan na biyu daga annabi, shi kuma sai a ce yafi falala, shi Nawawi haka ya kalla. الشيخ العلامة المحدث الفقيه الألباني يتي والمسألة مشهورة في كتب الفقه, أن المسألة دي شهرر ياتي أتكل لتتفين فقه مصمم فقه شافئية, والغرب منها مودع أبن دمكي نفي دكاوتا أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة دم على من فقه دسك أنبتشوان المسألة ينكي لم يقع في كلام أحد منهم سيدنا, باب واند أكفامو تكي مغنشي ياتي أتي سيدنا, ولو كانت هذه الزياده مندوبه, da ace ƙara sayyidina dinnan ga salatin annabi abu ne wanda ana neman mutun yayi, ma khafiyat alaihim kulluhum, da ba za a ce wannan matsala ta boye gare su baki ɗayan su ba, hatta arfal wahayar da yake har za su watsi da ita, wal khairu kulluhu fil ittiba'i, alheri duk baki ɗaya to yana cikin biyayyar ainihin wato Allah madaukakin sarki da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama, wallahu a'lamu, Allah shine yafi ainihin sanin daidai. Mun fahimci wannan da kyau ko? Qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, sai nace to kun ga wannan magana ma duk gaba ɗayan da ya dauko ta kenan daga Ibn Hajar ya dauko ta. Mun fahimci wannan, to yanzu Albani zai yi ta'liqi sai yace wa ma zahaba ilayhi al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah min adami mashru'iyyati taswidihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi salati alayhi ittiba'an lil amri al-karim, maganar da Ibn Hajar ya tafi akai na cewa shari'a bata yarda da aiwa annabi sayyidina ba a ce sayyidina wajen yi mishi salati don bin umarnin annabi mai girma, sai ce wa huwa allazi alaihi al-hanafiya, wannan magana ita ce mazhabin hanafiya suke akai, wa huwa allazi yanbaghi tamassuk bihi, kuma ita ce wanda ya kamata a rike, li'annahu dalilus sadiq, saboda wannan li'annahu dalilus sadiq ala hubbihi sallallahu alaihi wa sallama, domin bin abin da yazo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine dalili na gaskiya da ke nuni ga soyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Jama'a mun fahimci wannan ma'ana bin abin da yazo daga harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen yi mishi salati ba tare da ka kara ko ka rage ba, domin mutumin da yace Allahumma salli ala sayyidina ya kara sayyidina a cikin salatin annabi tsaf yayi shi daidai amma ya kara da sayyidina kun ga ya kari, mutumin da yazo kuma yace Allahumma salli ala muhammadin wa sallim kun ga yayi rage, to wannan ainihin baya nuni ga kana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaunar annabi shine ka tsaya akan abin da ya tsaye da kai. Malam ya ainihin yi ittibasi da ayatul alqur'ani qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu, kace in dai da gaske ne kuna son Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku. To yanzu idan annabi yace ku ce Allahumma salli ala muhammadin, idan kuka ce Allahumma salli ala sayyidina muhammadin, shin kun bi annabi yadda yake so? Dai kenan ga sahabi an zo koya mishi addu'a an ce yace amantu bi nabiyyika, yace amantu bi rasulika, annabi yace ban yadda ba, ba haka na koya maka ba, bi nabiyyika, in ya zama kalmar nabiyyu kalmar rasulu ta fi fadi a wurin mafiyancin malamai fiye da annabiyyu, domin annabi shine wanda malamai suka bayyana cewa Allah madaukakin sarki ya aiko shi, da ya aiko shi sai ya takaita ainihin wato annabta shi akan shi da wasu mutane haka tsuraru ko kuma a ce ma akan shi kadai, manzo ku shine mutumin da aka aiko shi kuma aka ce ya fada da da'awar shi, to annabi ya kiraye kan shi da nabiyyu a cikin wannan addu'a, sai wannan sahabi da yazo maimaitawa sai ya ce rasulu, sai annabi ya ce a'a, kamar yanzu misali soja ne sai ce maka ni sunana mejo wani, sai kuma da ka tashi sai ka ce general wani, sai ce a'a ba ni son zangayi, ka je ka hada ni da manya, ni mejo ne, to kaga haka ne, mun fahimta, ina fatan kun fahimta, kaga mejo nan dai yana da hankali ba zai je ya karbi general ba, don aka ji yana cewa general to kai ina ka samu general, to saboda haka abin da ya karantar da kai to tsaya akan haka. Wannan aya ta zo aya ta 31 cikin suratu Ali Imran, walizalika qala al-imam an-nawawi fi ar-rawda, saboda haka ne al-imam an-nawawi ya fadi a cikin littafin shi mai suna ainihin rawdatu talibina mujalladin farko shafi na 265 yace wa akmalu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allahumma salli ala muhammadin ila akhiri wafqa an-naw'i ath-thalith al-mutaqaddim, yace mafi kammala wajen salatin annabi shine mutum yace Allahumma salli ala Muhammadin sai dige dige, yace hadde zuwa nau'in salati irin na uku din nan daidai wa daidai da lafazi na uku na salati da muka gabatar a wannan littafi, sai Imam an-Nawawi ya kawo wannan yace yafi kowanne falala falan ya zikr fihi siyada, Nawawi anan bai fadi cewa a ce Allahumma salli ala sayyidina ba, jama'a mun fahimci wannan da kyau ko, saboda haka ya jama'a mu tsaya akan abin da shari'a ta tsaida mu, masu cewa haka kamar yadda muka fara ji suna cewa ne wai saboda suna ganin girman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba za su iya cewa Allahumma salli ala muhammadin ba, sai dai suna ga in suka ce haka sun nakasa darajar shi, sai dai su ce wai Allahumma salli ala sayyidina, sai zai mu ce to ai wannan suna ya zo a cikin alqur'ani kamar wurare biyar wajen muhammadur rasulullah, shin in sun zo karantawa suna ganin girman annabi to me ya nazarin ka cewa sayyidina muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddau alal kufari har zuwa karshe, shin alaramuni za su yadda da su a haka, su kansu ba za su yadda da kansu a haka ba, to yadda kasan lafuzzan qur'ani yake bai halatta a tsara ba bai halatta a rage ba, to haka lafuzza wajen zikirorin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai halatta a tsara ba bai halatta a rage ba bai halatta a sauya ba, sai dai yadda yake haka yake, dan haka kaga suke cewa annabin yana karantar da su zikirori kamar yadda yake koya musu qur'ani, duk zikiri in zai koya musu sai ya ce ya biya musu su saurara, sai ya ce to su yi yaji, idan suka yi yaji sai ya ainihin yi musu gyare-gyare inda suka yi kuskure, in babu kuskure kuma ya tabbatar da su, dan ba a son ƙari ba a son rage ba a son sauyi, yadda yake haka ake son ka kawo shi, Allah ya shiryar da mu. Al-fa'idatu ar-rabi'a, fa'ida ta hudu wa'alam, ka sani ya kai ne karatu ko kuma mai saurare, annan nau al-awwal min siyaqi salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa kadhan nau ar-rabi, yace da nau'i na farko da nau'i na hudu daga cikin sigogin salatin annabi da muka karanto a can baya, huwa ma allamahu rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ashabahu lamma sa'aluhu an kayfiyati salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama, da nau'in farko da nau'i na hudu din nan, to yayin da sahabbai suka tambaya annabi cewa yaya za su yi mashi salati irin wannan nau'in annabi ya karantar da su, to sai malam yace wa qadista dalla bidhalika ala annaha afdalul kayfiyat, wa qadistu dalla bidhalika ala annaha afdalul kayfiyati fi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama, to sai wasu malamai suka kafa hujja da cewa tunda dai da aka tambaya annabi waɗannan lafuzai karantar, wannan ya nuna sun fi falala kenan daga cikin ainihin sauran lafuzan salati din, li'annahu, domin ko shi annabi sallallahu alaihi wasallama la yakhtaru lahum wa kadhalika nafsihi, ba zai zabar musu ba kuma ba zai zabar wa kanshi ba, illa al-ashrafa wal afdala, sai lafazin da yafi daukaka da falala, wa min thumma, to daga nan ne fa sawwaba an-nawawi fi ar-rawda, al-imam an-nawawi a cikin littafin shi ar-rawdatu al-talibina ya nuna cewa annahu law halafa la yusalliyanna alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama afdalas salati lam yadirra illa bi tilka al-kayfiyya, imam an-nawawi yace maganar da take daidai ita ce da a ce mutum zai rantsuwa da Allah cewa sai yayi wa annabi salatin da yafi kowanne falala, to da babu hanyar da zai yi wannan ainihin rantsuwa ta shi ta kare ba za ta hau kanshi ba, sai dai yayi da ɗayan waɗannan kayfiyya, ko dai da lafazin farko ko da lafazi na hudu wanda muka yi a baya, wa wajjaha husubiki, subiki kuma ya ƙara fuskantar da magana ya ƙara gyara ta, bi annahu man ata biha faqad salla ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi yaqini, subiki yace duk wanda yazo da irin wannan lafazi na ɗaya ko na hudu din nan, to tabbas da yaqini yazo da ainihin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa kullu man jaa bi lafzin ghayriha, wanda kodi yazo da wani lafazi wanda ba na ɗaya ko na hudu din nan ba, fa huwa min itiyanihi bis salati al matluba fi shakki, to ya zo da salatin da ake neman shi da shi amma a shakka babu tabbas, kun ji abin da sulki shi kuma yake cewa da annahum, domin ko su sahabbai kalu kaifa nusalli alayka, cewa suka ya rasulullahi ya zami maka salati, kala sai yace qulu, sai yace ku ce faza ala salata alayhi minhum hiya qauluhum kaza intaha, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu salatin da za su yi mishi shine fadar wannan lafazi na daya da wannan lafazi na hudu, dan haka sai subki yace to in ka zo da lafazi na daya ko na hudu din nan, to tabbas ka zo da lafazin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake rantsuwar ka ta kuɓe tuke nan, amma inda ba ka zo da wani lafazi sabanin wannan fa, to akwai shakka akan anya ka zo da hakikanin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama, to wannan magana ta subki ya fadi gaskiya ita ma tana neman gyara, wato in ana magana afdaliya ne wanne fi falala, to babu laifi a ce na ɗaya din nan da na hudu, amma akwai tabbaci akan duk wanda ka zo da shi daga cikin wanda annabi ya karantar, lallai ka zo da salatin annabi babu shakka akan haka tunda annabi ya karantar da shi, mun fahimci wannan da kyau ko, zakarahu al-Haythami yace Haythami ya faɗi wannan ainihin magana fi durr al-mandud a cikin littafin shi mai suna ad-durr al-mandud a cikin takarda shi ne yasa waraka ta 25 a cikin fuska ta biyu, wannan littafin ba a buga shi ba a sa'ad da Sheikhul Allamah Al-Albani ya hujja da shi, wa zakara kuma dai ainihin Al-Haythami ya sake ambata, thumma zakara, sa'annan ya sake ambata a cikin takarda ta 27 fuska ta farko, annal maqsuda yahsulu bi kulli min hadhihi al-kayfiyati allati ja'at fil ahadith as-sahiha, sai shi Haythami yace lallai dai maqasudi zai iya tabbata da duk waɗannan lafuzza waɗanda suka zo a cikin hadisai ingantattu, to kaga wannan ita ce magana da na fara fadi, wannan Haythami ya kamata a bambance, akwai Haythami akwai kuma Haythami, in aka ce Haythami to an fi danganta shi sai a ce malamin fiqh al-faqih, Haythami kuma da sa sai a ce al-muhaddisi kuma malamin hadisi, al-fa'idatul khamisa, fa'ida ta biyar, wa'alam, ka sani ya kai mai saurare ko ya kai mai karatu, annahu la yushra'u talfiqu sighati salatin wahidatin min majmu'i hadhihi siyar, ba a ainihin wato shar'anta maka nace wa siga ɗaya daga cikin sigogin nan ainihin daga cikin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, jama'a mun fahimci wannan, wato shari'a bata yadda kullun ya zama lafazin salati ɗaya za ka yi ta yi ba, kullun lafazin tahiyya ɗaya, kullun qira'a ɗaya, kullun kiran sallah iri ɗaya, kullun iqama iri ɗaya. Kun san iqama iri biyu ce ta inganta, duk iri biyun nan amma ina son lallai malikiya sai sun yi hakuri tasu kan bata da inganci. Tasu da suke kadika mata salatin nan kwaya ɗaya to bata da asali, wannan ba'ifiya ce jiddan. Al-Imamu zai iya bayyana haka a cikin littafin shi mai suna Nasbur Raya, cewa kadi qamatis sala, kun san malikiya kadi qamatis sala kwaya ɗaya ce, kadi qamatis salatu wannan bai inganta ba, iqama lafazi biyu ce. Ko dai ka ce Allahu akbar Allahu akbar, ka sake maimaita Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, haka duk kalmomin ka maimaita su bibi har zuwa ƙarshe. Ko kuma kai Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, har kalmomin kai su daidai sai dai wajen kadi qamatis sala. To wajen kiran sallah kuma akwai lafazi uku, sai wani lokaci munasaba ta kama duk zamu kwatanta yadda suke insha Allah ta'ala. To duk waɗannan shari'ar musulunci ba ta yadda kana cewa kwaya ɗaya ba, sai cewa kazalika yuqalu fi siyaqi tashahhudil mutaqaddima, haka game da sigogin tahiyya ma waɗanda suka gabata haka ya kamata shi ma a faɗa dangane da wannan. Bal zalika bid'atun fi ddin, yin haka bid'a ne a cikin addini. Wa innama sunnatu, abinda sunna ta ainihin shar'anta, an ya kula haza taratan wa haza taratan, wani lokacin mutum ya wannan irin iqama, wani lokacin ya waccan, wani lokacin ya irin waccan tahiyya, wani lokacin wannan, wani lokacin waccan qira'a, wani lokacin wannan, wani lokacin wannan salati, wani lokacin waccan, kama bayyanahu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kama yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana haka fi bahsin lahu fi takbir fil idaini, akan wata mas'ala da ya tattauna dangane da kabbar bari a ainihin sallar idi karama da babba a cikin majmu'ur rasail kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko, a cikin ainihin wato takadda ta 69 a wato a cikin ko juz'i na 60 ba juz'i bane, takadda ta 69 lambar mas'ala ta 253 a cikin fuska ta farko. Wannan ya faru ne kafin a buga wannan littafi, amma an buga shi daga baya a cikin juz'i biyu, majmu'ur rasail, ba majmu'atul fatawal kubra ba, majmu'ur rasail. Akwai wani babban malami salafi wanda ya rasu da dadewa, sunan shi Sheikh Munir Agha, a kasar Sham ya rayu. Wannan malami a lokacin shi ana karancin buga littafai na sunna, Allah ya hore mishi kuɗi kuma yana malami, sai ya bude madaba a wurin buga littafai, sai zama littafan sunna yake bugawa. To a lokacin ya tattara waɗannan littafai ya bubbuga su, Allah ya shiryar da mu. To wannan ita ce ainihin fa'ida ta biyar. To kun ga wannan fa'ida jama'a tana da matukar muhimmanci, lallai jama'a sai su dubi mas'alar da kyau. Amma abin da ya kamata ka lura shi ne, yayin da ya zama kai ka kware, to kai ne ake wannan magana da kai, in ka iya wannan tahiyya ka iya wannan, ka iya wannan, ko kuma in ya zama za ka iya yin su gaba daya, amma kawai sai ka saka lalaci sai ka nace guda daya. Amma mutumin da ya zama kwaya dayar ma da yaya aka iya kira'ar nan, kwaya dayar ma da yaya aka samu ya iya, to wannan ya ci gaba da yin haka, ba za a zarge shi akan haka ba. Kiran sallan shi ya ci gaba da yi haka, tahiyyar shi ya ci gaba da yin wannan kwaya daya, wajen abin da ya shafi salati ya ci gaba da kwaya daya. Amma a ce duk ka iya, ko kuma inda za ka dage za ka iya yin su gaba daya, to sai ka dage ka iya gaba daya, sai alkhairi gare ka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To kafin mu tafi da nisa, akwai wata mas'ala da ya kamata a shigar da ita, ita ce yayin da muka zo karatu a karatuttukan baya, mun tabbatar da cewa abin da yake daidai shine duk tahiyyar da ka zauna bayan ka gama tahiyya, kafin ka miƙe kai salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kuma har ma da addu'a da za ka yi. To shine sai wani dan uwa ya tambaya akan cewa, to yanzu wasu masallatan da muke bin su sallah, da zaran an fara yin tahiyya din nan ana gamawa kawai sai liman ya miƙe, kai kuma lokacin nan zaka fara miyuwa ma salatin, ko lokacin ma zaka yi addu'a, duk ba kai waɗannan abubuwan ba, to yaya za a yi kenan? Na ɗaya, shin za a daina bin su sallah ne, ko kuwa za a ci gaba da bin su sallah amma idan su sun miƙe kai ka zauna ka ci gaba da yin waɗannan salati da addu'a? To na farko dai za a ci gaba da bin su sallah, tunda musulmi ne ƴan uwanmu ahlus sunna. Na biyu kuma, ba za ka ainihin zauna ka ce sai ka gama naka salatin, ka gama abin da ya shafi addu'a da sauransu ba, a'a, da zarar liman ya miƙe kai ma ainihin sai ka haƙura sai ka miƙe akan haka. Ina fatan mun gane, saboda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin da Al-Imam Al-Bukhari ya ruwaito, kullum ina tunasarce da ƴan uwa wannan hadisi, mun fahimce shi zai sa mu zauna lafiya tare da ƴan uwan mu ahlus sunna waɗanda har yanzu sun kasa fahimtar inda ake neman su fahimta. Annabi yake cewa yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alayhim. Annabi yake nan gaba za ku samu wasu limamai za su zo su nemi ku sallah, in sun dace da sunna sun dace, kuma kun dace sallar su tayi, sallar ku tayi. Idan kuma sun saka son zuciya, shine ma'anar khata anan, sun saka son zuciya ga abin da yake daidai su yi sun ki, to Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sallar ku tayi, sa'annan zunubi da laifin wannan son zuciya da suka saka to kuma yana kansu. To kaga wannan sai ga mutumin da ya san kai abin da ka sani din ne yake aiki da shi, ko ya san abin da yake daidai din yake aiki da shi, shine ma za a ce yayi laifi. Amma wasu da yawa ma ba su san waɗannan abubuwan ba. To amma ko da yake ba su da hamzari akan rashin sani, domin na farko dai lallai su tashi su faɗaɗa karatuttukan su ko da suke ganin su limamai ne. Kuma musamman yanzu gashi ana karantar da wannan littafi, ba kaidi aka yi cewa ba za ka zauna wurin karatu ba, sai kai ne wane, sai ka yi rijista, sai ka ba da kaza, ka zo kowane ne kai ka zauna mana. To amma matsala ce suke ganin su sun wuce wannan, kuma matsalar sai zama ba su kai ba. Kullum da ake samun tarnaki da dabaibayi shi ne sai zama malamai da ya kamata su san waɗannan matsaloli ba su san su ba. An zo ana karantarwa kuma su suna ganin ba ainihin a isa su zo su zauna su koya ba. Kuma waɗanda ke ɗalibai ne da mamunsu su sai su sauke girman kai su zo su koya. To dan haka kullum sai ka ga ana tafiya ta baya tana warwarewa, ana tifka ta baya na warwarewa. Liman ya kamata kafin mamu ya san wannan abun a ce shi ya sani. To amma liman ya taurare, ya zama dala da gauran dutse, ya ki, an buga, an juya, ya zama kirgi, ya tsaya a wuri daya, ba zai jawo ba, ba zai ragu ba. To yaya za a yi? Mamu kuma ya sani. Limamai malamai ya kamata duk su san waɗannan matsaloli. In ba su sani ba su zo su koya, sun ce ba za su zo su koya ba, ba za su je wani wurin su koya ba, kuma mu kuma mun ce ba za mu daina karantarwa ba, su kuma ɗaliban ilimi sun ce ba za su daina zuwa koyan karatu ba. Shi yasa sai ku ga matsalolin, sai a ce an rasa gane kan abin nan. Wai ana saɓani, wai da wa ake saɓani? Mu kullum an ce ana saɓani, zai mu ce wai da wa ake saɓani? Ba mu san da wanda ake saɓani ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Saboda haka yayin da liman ya daga kai ma sai ka daga. To saboda yadda lokaci ya kure za mu kwana anan insha Allah ta'ala. Sai gobe fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.